Jama'a, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa akan mita 102.5, da rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma Dalol FM. A kasar Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma si. Sai kuma ta hanyar sadarwa ta internet a koyaushe a kan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Ma sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Naziru Ahmad Hausawa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wannan sabon shirin a wannan daren. A cikin shirin za a ji cewa hukumar zaben Najeriya ta ce lallai daga yanzu za a rika turawa da sakamakon zabe nan take kafin takardar sakamakon. Amma duk da haka
wannan takarda fa za a jira ta sai ta zo da aka bayyana sakamako.
Za a kuma ji cewa shugaban Ghana ya yi jawabi ga ƙasa, amma wasu na cewa ya gaza saboda ya musu alƙawarin cewa
kamin wannan lokaci za mu ga factory at least fiye da 20 an gina su, amma har yi muka zo bana ko factory ɗaya ba iya yi ba.
Bayan labaran duniya za ku buga wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan ko shin ana bin ka'ida da cancanta wajen naɗe-naɗen gwamnatin tarayyar Najeriya ko a'a. Lambar da za ku kira ita ce 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. An yanke wa tsohuwar Prime Minister Bangladesh Khalida Zia hukuncin ɗaurin shekaru 5 a gidan yari sakamakon laifukan cin hanci da rashawa da ake zarginta da su. An yanke wa Zia dattijiya 'yar shekaru 72 da haihuwa hukunci ne a kotu a yau Alhamis, bayan da aka same ta da laifin yin wadaƙa da kuɗaɗen kimanin dala Amurka 250,000 na wani asusun tallafawa wani gidan marayu a yayin da take kan muƙamin Prime Minister daga shekarar 2001 zuwa shekarar 2006. Hukuncin ya haramta wa Zia, wacce ita ce shugabar jam'iyyar adawa ta Bangladesh National Party, daga tsayawa takara a zaben da aka shirya a watan Disamba. Sai dai kuma lauyoyinta sun yi Allah wadai da wannan hukunci, wanda suka ce an yanke shi ne kawai saboda siyasa.
Rundunar sojin Amurka ta ce jiragen saman yakin gamayyar kasashen da take wa jagoranci sun halaka mutane kamar 100, waɗanda rundunar ta ce magoya bayan gwamnatin Siriya ne, a cikin wani harin da jiragen suka kai kan mayakan 'yan adawa a arewacin ƙasar. Rundunar gamayyar sojojin da Amurka ke wa jagorancin ta ce ta kai farmakin ramuwar gayya ne a kan su mayakan 'yan tawayen, waɗanda suka kai hari a kan mayakan SDF da Amurka ke goya baya. Ana ganin wannan harin da su 'yan mayakan SDF suka kai kamar wani yunkuri ne na sake kwato wasu yankuna da suka kwace daga hannun mayakan ISIS a cikin watan Satumban da ya gabata.
Jama'ar Amurka na ta cilla tambayoyi akan dalilin da ya sa fadar shugaban Amurka ta White House ta ci gaba da aiki da wani jami'i mai yi wa shugaba Donald Trump hidima, wanda ya kasa samun nasarar tsallake jarrabawar bincike ta hukumomin tsaro bayan tsafin matansa biyu sun fadawa masu bincike cewa ya musguna musu. Hadimin mai suna Rob Porter ya ajiye aikinsa a jiya Laraba bayan hoton ɗaya daga cikin tsoffin matansa mai suna Colby Holderness ya fito da bakin ido, wanda ta ce ta same shi ne sakamakon naushinta da Porter ya yi a shekarar 2005 a yayin da ma'auratan ke ziyarar birnin Florence da ke ƙasar Italiya. Porter, wanda tsohon malami ne kuma lauyan da ya samu iliminsa daga jami'ar Harvard, ya yi aiki a matsayin sakataren ma'aikata a fadar ta White House. Yana ɗaya daga cikin manyan hadiman shugaban ma'aikatan fadar John Kelly, wanda yake taimakawa wajen rubuce-rubucen manufofin gwamnati da ake baiwa Trump domin ya duba.
Koriya ta Arewa ta gudanar da wani gagarumin faretin soji da tankunan yaƙi. Ana kwana ɗaya kafin a soma wasannin motsa jiki na Olympic a makwabciyar ta Koriya ta Kudu, wacce suke zaman doya da manja da ita. Kafofin gwamnati a Seoul sun ce dubban mutane ne suka halarci shagalin kallon wucewar mayakan da ƴan kwato da kayan yakin wanda aka gudanar a dandalin Kim Il-sung da ke Koriya ta Arewa. A halin yanzu kuma mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya tabbatar wa al'ummar ƙasar Koriya ta Kudu cewa Amurka za ta yi aiki da su wajen ci gaba da matsawa Koriya ta Arewa lamba. Ta watsar da shirinta na neman ƙera makaman ƙare dangi na nukiliya da masu linzami. Pence yana wannan kalamin ne yayin da ya isa Koriya ta Kudu don halartar wasannin na Olympic da za a soma gobe, inda kuma rahotanni suka ce ya je don ya tabbatar da ganin cewa Koriya ta Arewa bata janye hankalin duniya daga maganar makaman nata ba.
Wani mai magana da yawun shugaban Philippines Rodrigo Duterte ya ce kotun manyan laifuka ta duniya ta fara gudanar da bincike akan zargin da ake wa Duterte na gallazawa bil'adama. Harry Rock ya gaya wa kotun da ke zama a Hague ta cewar wani lauya ɗan ƙasar ta Philippines ya gabatar da zarge-zargen da ke nuna yadda yakin da shugaba Duterte ya kaddamar akan dillalan miyagun ababen sha masu sa maye wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane kimanin 4,000 tun daga lokacin da Duterte ya soma mulki a shekarar 2016. To amma jami'an 'yan sanda sun musanta zarge-zargen, inda suka jajirce da cewar suna harbi ne a matsayin kare kansu daga 'yan kwayara lokacin da suke kai samami a kansu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To za mu fara yada zangon ne a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda hukumar zaben Najeriya INEC ta jaddada cewa daga yanzu za a rika tura sakamakon zabe kai tsaye ta na'urar kada ƙuri'a kafin wanda ke kan takarda ya biyo baya. To amma sai an tsumayi na takardar kafin a tabbatar da sakamakon zaben. Daga Abuja ga wakilin Munasir Adamu Ilkaya da cikakken rahoton.
Sabon matakin da hukumar zaben Najeriya ta dauka na sanar da sakamakon zabe ta na'ura mai kwakwalwa ko kuwa ta tauraron dan adam daga rumfar zabe ba zai hana cika sakamakon kan takarda kamar yadda aka saba ba. Jami'in labarun hukumar zaben Aliyu Bello ya ce amfani da na'urar wani ƙarin inganci ne ga yadda ake a baya, kuma za a tabbatar da tafiya da wadatattun batura ko na'urorin wuta don kaucewa samun cikas.
Na'ura na iya taimaka mana kafin ma shi jami'in zabe da ya gudanar da zabe a wannan rumfar zaben ya baro wurin, zai iya aiko da sakamakon shi zuwa matakin da duk ya dace ba tare da sai an jira takarda ba. Amma wannan takarda fa za a jira ta sai ta zo da a bayyana sakamako, saboda haka ba wai abu ne na gaggawar dan kawai an sa mu sakamako ta na'ura shikenan hukumar zabe sai ta bada sakamako ba.
Hukumar zaben dai ta ce za ta ci gaba da amfani da na'urar tantance masu kada ƙuri'a, wato card reader, dan ya zama kowane mai zabe zai iya kada ƙuri'a daya ce. Shin wannan zai iya kawar da zargin yadda wasu masu magudi kan dauki hayar matasa su dangwale dukkan ko da dare a waye gari an gama zabe kafin ma fitowar jama'a? Ga amsar da Aliyu Bello ya bayar.
To ko a bayan ma da ake bada wannan labari muke jin sa, amma abin da muka sani shine in ma labari yake to yanzu kuma zabe ta dauke shi da gaske don ta toshe kafar yin hakan ba, ko da a labarin yake yadda yanzu ba wanda yake da wata hanyar da zai ci wani zabe ba tare da jama'a ne ta zabe shi ba.
Me yanzu siyasar da ake gwagwarmaya da su a zaben 2011 da PDP ta kada adawa karo na uku, da kuma yadda adawar ta yi yunkuri ta amshi mulki a 2015 za su ci ne kan wannan tsari? Ga matashin dan siyasa daga Arewa maso gabas Alhaji Musa Ji Muhammad Gidado Herwa Gana.
Wannan abu ne wanda zai ba mutanen karkara wahala, musamman batir a tafi da shi cajin sai kare a je inda ba wuta ba generator kuma za a yi zabe. Ga matsalar mai inda yake da mutane, a zo a ce maka abun ma bai tafi ba, kaga an samu matsala. To muna ganin dai su hukumar zabe su ta tunani dai tunda akwai sauran lokaci su ga yadda za su shirya abun da zai haifar da alkhairi ga kowa da kowa, a yi nasara a yi zabe, a yi zabe na adalci 2019 a zabe mutane na gari, ba zaben da aka irin kowa kwama kwasha irin wancan karon ba.
Abi musu wancan karon kana ga an samu matsala ne?
A an samu matsala, an dai wanda basu kai mata da bisa gwamnati ba. Ita gwamnati Buhari ya zo shi kowa na son Buhari ya ci zabe, ko an zabe da APC ne ko babu lissafi. Ina ga ko kana APC ko kana PDP idan kai mutum kirki wani ba mai zaben ka.
Yanzu dai za a jira ga yadda sauya ranakun zabe da majalisar dokokin tarayya ta yi ta hanyar maida na shugaban kasa karshe, majalisa a farko zai wanye. Shin shugaban Najeriya zai sanya hannu ko kuwa za a shiga sabuwar takaddama? Nasiru Adamu Ilkaya, jami'ar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Don koma wada da dangina. To gaida Elhikaya daga Abuja kuma bari mu kada kasar Ghana inda shugaban kasar Akufo-Addo yayi jawabi ga kasar a majalisar dokoki amma wasu ke cewa basu gani ba akar Ridwan Abbas gare ka.
Doka ta 67 a kundin tsarin mulkin kasa na shekara ta 1992 ta baiwa shugaban kasa wannan dama kowace shekara ya halarci majalisar dokoki don ya bayyana kali da kasar ke ciki. Jawabin shugaban dai na sa'o'i biyu kusan ya tabu duk fannonin cigaban kasa kuma ya sake tabbatar da aniyar gwamnatin sa na yaki da cin ba bukatar wani ya tuna mana kudurinmu na kafa ofishin babban mai ɗaukaka ƙara na musamman. Wannan ne babban mataki a tsarinmu na yaƙi da cin hanci. Fata na shi ne majalisa za ta hanzarta amincewa da wadda na gabatar mutumin da aka sani da ƙwazo wadda ya yi wa kansa tarihi na mutunci da keɓaɓɓen matsayi. A fannin tattalin arziki shugaban ya ce ya gaje talin bashi to amma yau tattalin arzikin kasar ta bunƙasa daga kashi 3.6 zuwa kashi 7.9. Na tambayi John Jinapo tsohon makadashin ministan makamashi ko mai zai ce game da jawabin na shugaban kasa. Ai shugaban ya cika kuduri ne kawai dake a wuyansa na yin jawabi ga majalisar dokoki amma babu wani abu sabo. A bara yayi alkabura da yawa amma ya kiye magana akan su da wahala kurum ake yi babu wani abun kwarai da shugaban ya fada. Honorable Abu Jinapo na NPP take ya mayar masa da martani yana cewa
I'm not too sure about any justice.
Abinda shugaban kasa yayi yau na jin dukkanmu za mu yi farin ciki da shi. Wannan shugaban kasa ne da ya bayyana fili cewa ya san abin da yake yi kuma kasar na akan hanya madaidaiciya. Ya yi magana akan abubuwa guda uku. Na farko shi ne abin da ya gada da abin da ya yi zuwa yanzu da inda yake niyan kai kasar. Shi kuwa Ishaku Abdulrahim mai nazari akan abubuwa da ke kai yana kawowa ga yadda ya ga jawabin shugaban kasa.
Performance ɗinsa ne shi shugaban kasa dama kausan mutum ne mai iya magana. Ya yi magana dai masu daɗi amma a cikin zuzutukan da ya yi da dama kaga alkawari da yake yi. Wancan bara cewa kamin wannan lokacin za mu ga facto at least fiye da 20 an gina su. Amma hai asbarai ta wuce muka zo bana ko fatir ɗaya ba iya ayi ba.
Na ladan dai in ji masu iya magana bai wuce amin ba. Ridwan Allah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To a gaida Ridwan, kamar yadda muka faɗa an jima kaɗan za ku kira wayar muku bayyana ra'ayoyinku kan shin ko ana bin ƙa'ida da cancanta wajen naɗe-naɗe a gwamnatin tarayyar Najeriya ko a'a. Kafin nan ga ƙarin bayani.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To da alamar akwai wani malami daga Niger. Wake kallayi daga Niger?
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Bala ne, wace guna daga Oshishi jihar Niger ke tarayyar Najeriya.
To Malam Bala, muna jinka.
To a gaskiya wurin nan da mukamai a Najeriya gwamnati tarayya dai gaskiya ba ta yin daidai. Saboda gaskiya akan kwashi mukamai gaba daya a kan bangare a ajin amanta da bangare. Wallahi wallahi wasu bangare ma ba san cewa akwai cikakken gwamnati a tare an na tarayya ba. Saboda kamar arewa maso gabashin Najeriya duk wani mukamin da ke tsagara gamma duka sun so daga mutanen arewa maso gabashin Najeriya ne. Mun ko arewa maso tsakiyar Najeriya an manta da mu gaba daya. Mu kuma muna cikin wani sabuwar Buhari kuri a 100%. Amma wallahi mu arewa maso tsakiyar Najeriya ba damu da mu ba kawai. Da fatan
to da fatan kamar yadda kace da fatan za a gyara. To bari mu kada jihar Kwara. Wake kallaye a Kwara?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Dallo Garba, Dina Sokoton Najeriya.
To malam Bello, muna jinka.
To gaskiya idan muka duba ajin kamar ya zan halcin da mu da idan muka duba wani bangare gaskiya ana yi ana jin cancanta kuma wani bangare gaskiya ba a jin cancanta wasu kuma ana musu ne dan gatanci kaga bai kamata ana irin wannan ba musamman ma a jiha ta Sokoto kaga aka kawo mana minista mace kaga irin daular Usmaniya gaskiya bai kamata a ce mace za su jagoranci zama minista a Sokoto ba kuma da irin sakataren tsohon sakataren gwamnati kaga irin abubuwa na wanda ya zan gaskiya ba a dibin cancanta wannan shine takaitaccen gudunmuwa ta DOA na gode
to mun gode na Sokoto amma akwara da fatan za a gyara bari mu je mu Kaduna garin gwamna wake kalla ya Kaduna
Malak Almasi Garba barka da dare barka da kwana biyu
wallahi kwana biyu barka da gare ka
sunana Alhaji Musan Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Nigeria
haka
to alhamdulillah indai muna so mu faɗi gaskiya babu wani boye-boye babu wani nuku-nuku magana ta gaskiya magana na dade a gwamnatin Buhari gaskiya ba abu cancanta kuna da delay da yawa saboda mu yanzu kaga misali in zan ba misali yanzu anan jihar Kaduna kawai akwai mai gidanmu mai gidan rediyon mu wanda muke aiki a karkashin shi saboda mutane dubu ya kamata a ce wallahi in da gwamnatin Buhari bata tabbatar maka da irin abubuwan da ya kamata a ce ma an dauki babban mukami an bashi amma an bar su a ƙasa akwai irin sakakin Babu Ahmad manyan mutane ne wanda kowa ya san su a jihar Kaduna ya kamata a ce an dauki mukami an bashi amma tuntuni ta ji shiru kamar mallam ya ci shiruwa dan haka ya kamata gwamnatin Buhari ta sanda tsari na ra'ayi kenan Alhaji Musa Garo a tashi lafiya
to mun gode Alhaji Musa bari mu je mu Borno wake kan laye a Borno
Musa kallon ne daga Tunda
to mallam Musa muna jin ka
to gaskiya zan garbarin Buhari nan yana da kyau yana da kyau
yasa kace haka
saboda yanda na gane da ni dan ba wani zalunci a cikin da garin sa
to mallam Musa mun gode da ra'ayinka bari mu je mu jahar Niger mun koma jihar Naija wake kallai
bai ne wancin hula a garin mai gode a kin ba
to takwara muna jinka
to gaskiya rashin tantancewa inda za a zaba akan mukamai a nan kaga mun wannan yankin da muke a sanadin haka yasa gaba ɗaya wasu ayyuka mu ba yadda ka san ma ba Najeriya muke ba haka muka rasa ayyuka na bangaren gwamnatin tarayya da zuwa jihohi duk shi ya kawo mana sanadin muka rasa wasu ayyuka na murtsaiwa sai yanzu hanyar mu ma yanzu haka akan rashin ba wani jagora wanda zai taka mana kuka a gwamnati
to da fatan gwamnati za ta gyara layin ka na dattan garda bari mu je mu Kaduna wake kan layi mun koma Kaduna wake kan layi
assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam kallabi
sunana Asiya Muhammad sabon kawo daga Kaduna
gari ki Hajiya muna jinki
to muna fata dai gwamnatin Buhari ya gyara wa'annan kurakurai dai
ci gaba
ya gyara wa'annan kurakurai ya dauka mutanen da suka cancanta suka dace a wannan mulkin domin mu samu ci gaba
kina ganin akwai
kurakurai malaman tesir da muke fama da shi
shin mata sun samu mukamai kamar yadda ya dace koko ya kike ganin al'amarin
a mata ba su samu mukamai da ya kamata a wannan gwamnati ba
to da fatan gwamnati za ta gyara mun gode sosai da gudunmawarki har yanzu dai muna Kaduna din wake kallaye a Kaduna layo
sunana Usman Madati karamar hukumar Kauro jihar Kaduna tarayyar Najeriya
to mallam sun muna jinka
to naji batu da ake yi a bisa cancanta wanda aka nada a gwamnatin nan ko ba su cancanta ba wato inda mu tsaya mu duba dukkan ministocin da suke rike da kowane sashi to zaka lura cewa shi wannan bawan Allah tsakani da Allah yana da masaniya ko kuma ya ainihin kware akan abin da aka dora sa in mun dauki ministan taro da sauran rake su kaga shi ma mutum ne kwararre in mun dauki ministan kudi kaga ita ma harkan kudin ta karanta duk wani abu da aka dauko aka dora wanda aka ba su zaka samu shi ma kwararre ne a wannan to amma a hakan ba za ka rasa kuka da ainihin abubuwa irin da 'yan siyasa ba wai adada su ce sun yi ma wannan gwamnatin abubuwa da sauran rake su ba sun yi dan Allah ne ba suna bukatan wani abu irin su da su kasance suna ainihin yi ma wannan gwamnati takurkuwa da sauran rake su amma wannan gwamnati tsakani da Allah muna ganin akwai haske sai dai ainihin tangarda irin na dan adam to ba za a rasa ba. Nagode, Allah ya sa ta lafiya ya usu.
To mun gode Haji Ya'u da wannan shawara taka da kuma ra'ayi. Bari mu je mu Kebi. Wake kalla ya Kebi.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Kina magana ne da Jibrin Abubakar Yahudi.
To Malam Jibrin muna jin ka.
Wato wannan bayani da wannan ba Allah ya lalle ya magana mai kyau. Kuma in ta fasi da irin wannan bayani da yayi. To mu dai wannan Ubangiji Allah ya tsara mana lafiya da zaman lafiya wannan kasa tamu. Ba da awar da suka gudana sai dai kawai mu je ta hakuri kan mu ta roƙon Allah kawai. Yin ba wanda ya san mafita, ni dai Allah zai samu kama lafiya. Allah kuma ya tsara mu shugaban kasan mu lafiya. Nagode.
To mun gode da ra'ayinka. Har ila yau dai muna kyawu din. Wake kalla ya Akebi. Wake kalla ya Akebi. To da alamar layinka ya. To muna jin ka.
Eh to gaskiya yanzu a yi ma Buhari adalci gaskiya wayannan nan da aka zaba gaskiya ba su tarjeta ba ba gaba ɗaya da an kawo ga saboda wasu suna so su aiki wasu kuma ba niyan da su yi aiki ba kawai dai sun zo ne kawai don su wari kuɗin mutane kawai su abun ga su ce gaskiya. Ya kamata a duba canza gaskiya.
To da fatan gwamnati za ta duba kamar yadda kuka bata shawara. Mun gode wa kowannenku da ya bada gudunmuwa. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Mun gode. To ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
‘Yan Najeriya za su sami damar kallon wasannin gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin duniya ta shekarar nan ta 2018 a ƙasar Rasha a daidai lokacin da aka ayyana wani kamfanin tallata wasannin ƙasar a zaman babban wakilin tallata wasanni a hukumance. Babban kamfanin Match Hospitality ne kadai hukumar ƙwallon duniya wato FIFA ta baiwa haƙƙin nuna wasanni wanda shi kuma ya zabi kamfanin Integral na Najeriya a zaman wakilinsa a Najeriya. Dan wasan Najeriya Henry Onyekuru ya sami lashe kyautar gwarzon dan wasa na kasar Belgium sakamakon kwazon da ya nuna a club din da yake taka leda wato Anderlecht a rabin farko na kakar wasannin gasar league ta kasar ta Belgium. Onyekuru dan shekaru 20 da haihuwa yana zaman aro ne daga kungiyar Everton ta Ingila inda ya zura kwallaye 9 a cikin wasanni 19. Shugaban hukumar kwallon duniya wato FIFA Gianni Infantino ya ce hukumar za ta cimma matsaya akan amfani da mataimakin alƙalin wasa mai kula da hoton bidiyo a wata mai zuwa a zaman wani yunkuri na tantance gaskiya akan al'amura rikitattu a lokacin wasanni. An tafka muhawara sosai akan sahihancinsa tare da ra'ayoyi mabambanta tsakanin masoya ƙwallon ƙafa da kuma jami'ai daban-daban a faɗin duniya yayin da wasu ke zargin cewa yana kawo tsaiko a wasanni. A ƙasar Spain kuma tsohon dan wasan gaba na ƙungiyar Chelsea Diego Costa ya lashe kyautar gwarzon dan wasan kungiyar Atletico Madrid na watan Janeiro. Costa dan kasar ta Spain ya shiga da karfin gaske tun komawarsa kungiyar a karo na biyu inda ya zura mata kwallaye 3 a cikin wasanni 5. Rahotanni daga makwabciyar Atletico din wato Real Madrid sun ce yanzu haka kungiyar na yunkurin maye gurbin kocin ta Zinedine Zidane da wani koci dan kasar Jamus Joachim Löw. Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Ga shirye murar Amurka da zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta ƙara yawan tukucin da za ta bayar akan bayanin da zai kai ga cafke manyan shugabannin ƙungiyoyin ta'addanci da zai hada da shugaban ɗaya cikinsu da ke kaiwa ma'aikatan gwamnati da wasu wurare a arewacin Najeriya harin da ke haddasa tashin hankali a ƙasar. Abubakar Shekau shi ne shugaban ƙungiyar da aka fi sani da suna Boko Haram, ƙungiyar da ke Najeriya mai tsatsauran ra'ayi da ke neman hambar gwamnatin kasar ta cike gurbinta da wata gwamnati bisa nata fasarar shari'ar musulunci. Alakar wannan kungiya da kungiyoyin irinsu Al-Qaeda da Al-Shabab ta karfafa gwiwar Boko Haram wajen kai hare-hare. Mutumin da a farkon kafa kungiyar shi ne mataimakin shugabanta Shekau ya dare shugabancin kungiyar ne a watan Yulin shekarar 2010. Da yi muba'aya ga kungiyar Al-Qaeda da kuma yi wa Amurka barazana. Harin watan Agustan shekarar 2011 da ya kai kan headquarter Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Abuja shi ne harin farko mafi muni akan kasashen yammacin Turai da kungiyar ta kai, wanda kuma ya halaka mutane 23 tare da jikata wasu 80. A watan Afrilun shekarar 2012, kungiyar ta jefa bambamai kan ofisoshin jaridu a Abuja, kana ta yi barazanar kai hari akan kafofin 'yan jaridun ciki da na kasashen waje da suka hada da muryar Amurka. A ƙarƙashin shugabancin shekau, kungiyar Boko Haram ta sha yin garkuwa da ɗaruruwan mutane da suka hada da yara da suka zama ma kungiyar 'yan aike da mayaka. Shekau mutum ne sigiriri Baki Dogo. An haife shi ne a Yobe Arewa maso gabashin Najeriya a wajejen shekarar 1965 zuwa 1975. Bambarbare ne, yana larabci da Hausa da Fulatanci da Barbarci. An san cewa ya taɓa amfani da sunaye irin su Abubakar Sikwa da Imam Abubakar Sheku. Shirin bada tukwicin adalci na Amurka yana ta yin bada tukwicin har na zunzurutun kuɗin dalar Amurka miliyan 7 ga duk wanda ya bada ingantaccen bayanin da zai kai ga inda shekau yake. Amurka ta alƙawarin cewa duk wani labari mai tushe za a bincike shi, kuma za a saka ya kuma duk wanda suka bada labarin, idan ma ta kama a sake wa duk wanda ya bada bayanin wurin zama. Amurka a shirye take ta yi hakan tare da iyalansu. Idan kana da bayanin da zaka bayar akan wannan mutumin, ka tuntubi ofishin jakadancin Amurka mafi kusa da kai, ko kuma ka aika da sako zuwa www.rewardforjustice.net, ko ka aika da sakon email zuwa info@rewardforjustice.net. Kana kuma iya kiran wayar tarho da lamba 1-800-877-3927. Shirin Murar Amurka kenan, da ya bani ra'ayin gwamnatin Amurka.
Wanda ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
An yanke wa tsohuwar Prime Minister Bangladesh Khalida Zia hukuncin ɗaurin shekaru 5 a gidan yari sakamakon laifukan cin hanci da rashawa da ake zarginta da su. An yanke wa Zia dattijiya mai shekaru 72 da haihuwa hukuncin ne a kotu a yau Alhamis, bayan da aka same ta da laifin yin wadaƙa da kuɗaɗe kimanin dalar Amurka 250,000 na wani asusun tallafawa gidan marayu a yayin da take kan mukamin Prime Minister daga shekarar 2001 zuwa shekara ta 2006. Hukuncin ya haramta wa Zia, wacce ita ce shugabar jam'iyyar adawa ta Bangladesh National Party, daga tsayawa takara a zaben da aka shirya a watan Disamba. Sai dai kuma lauyoyinta sun yi Allah wadai da wannan hukunci, wanda suka ce an yanke shi ne kawai saboda siyasa. Rundunar sojan Amurka ta ce jiragen saman yakin gamayyar kasashen da take wa jagoranci sun halaka mutane kamar 100, da rundunar ta ce magoya bayan gwamnatin Siriya ne a cikin wani harin da jiragen suka kai kan mayakan 'yan adawa a arewacin kasar. Rundunar gamayyar sojojin da Amurka ke wa jagorancin sun ce sun kai farmakin ramuwar gayya ne akan wasu mayakan 'yan tawayen da suka kai hari akan mayakan SDF da Amurka ke goya baya. Jama'ar Amurka na ta cilla tambayoyi akan dalilin da ya sa fadar shugaban Amurka ta White House ta ci gaba da aiki da wani jami'i mai yiwa shugaba Donald Trump hidima.
To, masu sauraron mu, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma gobe da safi ku ji mu da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Nazir Ahmad Hausawa wanda ya taimaka mani da gabatar da shirin, da Julie Lathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin, da kuma injiniyarmu na wannan lokacin can, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma gobe.